tenna, 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 tenna. Can't you hear the music playing in the city square? Tenna, 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 tenna. Come, we're all our friends, we'll find a square. The dance is there.
Tenna, tenna, join the celebration. There'll be people there from every nation. On the vine, the slapping in the sunlight, dancing in the city square.
Tenna, tenna,
come and dance for a
1, 2, 3, 4.
All the boys will let be me for
tenna, tenna.
When the band is playing, my heart saying, tenna, tenna, tenna.
Tenna, 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 can't you hear the music playing?
Can't you hear the play in the city square?
Tenna, 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 come where all our friends will find us.
Come where all our friends will find us.
Tenna, tenna, join the celebration. There'll be people there from every nation. Dawn will find us laughing in the sunlight, dancing in the city square.
Tenna, tenna,
all the boys will envy me for tenna, tenna. When the band is playing, my heart sing, tenna, tenna, tenna.
Will envy me for tenna, tenna. When the band is playing, my heart sings tenna, tenna, tenna.
Da 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 da